إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan masallaci mai albarka na Al-Firdaus dake wannan unguwa ta Sabon Gari a garin da magaram Jamhuriyar Niger a wannan malice na Juma'a daren Subdu wanda ya daidai ga 14 ga watan Jumadal Akhira wata na 6 a cikin jerin watanni na musulunci bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 5 ga watan 12 2025 miladiya muna cikin karatun littafin Hisnul Muslim min Adhkaril Kitab was Sunna wallafa Shehin Malami Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Waf al-Qatani Allah jikansa da rahama kuma yau zamu tashi darasi na 23 zamu tashi babi na 21 a cikin littafin Hisnul Muslim babin addu'a du'a usujudit tilawa addu'a da ake karantawa a lokacin kenan sujudat tilawa ma'ana abinda yake da sujudat tilawa a cikin alqur'ani akwai wasu ayoyi wanda idan aka karanta su ake yin sujjada to shine ake cewa sujudu tilawa muka lura musamman irin a lokacin azumi ana sallah asham ko kiyamul layli akwai lokacin da za a ga ko ana sallah ai ga an tayi sujjada dan wannan shine ake yin sujudu tilawa to addu'a ko kuma sujjada da ake yi lokacin da aka zo wasu ayoyi da addakai sujjada a cikin su to in aka yi wannan sujjada din wata addu'a ce ake karantawa kenan akwai addu'a da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake karantawa yayin da aka yi sujudu tilawa kenan da farko mallaka ya kama na addu'o'i guda biyu a karkashin wannan babi wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a lokacin da aka karanta aya wanda ada kai sujjada adda da yake karantawa kenan addu'o'i ne guda biyu mallaka ya kama na kenan bayan mun karanta addu'o'in kuma zamu bayani akan hukunce-hukuncen sujjada kenan zamu fara da addu'a farko adda farko ita ce sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin kina zamu karanta tare sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin kenan du'a sujudi tilawa adda ta farko ita ce sajada wajhi lillazi khalaqa wannan sahabin da ya rawaito ko mu ce sahabi da ta rawaito ita ce Aisha radiyallahu anha yadda la tabbata gare ta qalat take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil qur'ani manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fadi a lokacin da ya sujjada a lokacin da yake karanta alqur'ani mana idan yazo wata aya wadda adda ko sujjada yaqulu yana cewa sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin wannan hadisi yana cikin sunan na Imam Tirmidhi hadisi mai lamba 3425 mana turamil katsan gansen ina Aisha ta ce manzo Allah yayin da yazo yake karanta aya wadda adda ko sujjada a cikin ta to yana faduwa ya sujjada sai karanta wannan addu'a yana cewa sajada wajhiya fuskata ta yi sujjada lillazi khalaqahu ga wanda ya halice ta wa shaqqa sam'ahu kuma ya tsaga mata ji ma'ana yi ji ma'ana kunne a jikin huska wa basarahu kuma ya tsaga mata gani ma'ana yi mata ido bi haulihi da dabararsa wa quwwatihi kuma da karfinsa fa tabarakallahu ahsanul khaliqin kana albarkatun Allah sun yawaita mafi gwanintar masu halitta to wannan addu'a in muka lura zamu ga tana kama da addu'a da manzo Allah ke karanta a cikin sujada wanda muka karanta sacin da ya gabata akwai addu'a Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu to ita wadda ake karanta a sujada ana cewa sajada wajhi lillazi khalaqahu ya ace wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin ita kuma wannan sajada wajhi lillazi khalaqahu babu wa sawwarahu shine bambanta su kina ta wancan ta sujada an kace sajada wajhi lillazi khalaqahu ya kace ni wa sawwarahu amma na a sujudu tilawa ba ce wa sawwarahu kina zaka ce ko wa shaqqa sam'ahu wa basarahu shi ma anan zaka ce wa shaqqa sam'ahu wa basarahu to kuma nan kari a sujudu tilawa akwai bi haulihi wa quwwatihi amma a can sujada babu bi haulihi wa quwwatihi kuma a ta sujada zaka ce tabarakallahu ahsanul khaliqin amma anan kuma zaka ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ana dai in mutun ya sujudu tilawa zai karanta wannan addu'a zai ce sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan tace addu'a ta farko da ake karantawa sai addu'a ta biyu Allahumma aktub li biha indaka ajran wa da' anni biha wizran waj'alha li indaka dukhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud kenan sai mu karanta tare Allahumma aktub li biha indaka ajra wa da' anni biha wizra waj'alha li indaka dukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud Allahumma aktub li biha indaka ajra wa da' anni biha wizra waj'alha li indaka dukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud to ita kuma wannan addu'a ta biyu da ake karantawa lokacin da mutum yayi sujudu tilawa ita kuma an rawaito ta ne daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda da sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga baki ɗayan su kala shi Abdullahi dan Abbas yake cewa kuntu inda annabi sallallahu alaihi wasallam na kasance a wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa atahu rajulun sai wani mutun ya zo wa manzon Allah fa qala sai wannan mutun ya ce inni ra'aytul bariha yace lalle ni na gani jiya da dare bi ma yaran na'imu abinda mai bacci yake gani ka anni usalli ila asli shajaratin yace ya gani jiya da dare yana cikin bacci a cikin mafarki ya ganshi kamar yana yin sallah ila asli shajaratin a jikin wani icce faqara'atu sajada yace yana sallah a jikin wani kenan wani icce faqara'atu sajada yace yana karanta ayat da adda koi sujada yace fasajattu sai na fadi ne sujada yace fasajadati shajaratu lisujudi yace wannan iccen da nake kusa da shi sai shi ma ya sujada yayin da ni ma nayi sujada fasami'tuha taqulu shi wannan mutumin da yazo ke ba manzo Allah labari yace yana iccen yana cewa Allahumma ktub li biha indaka ajra wa da'anni biha wizra waj'alha li indaka dukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud qala ibnu Abbas Abdullah ibn Abbas yake cewa faqara annabi sallallahu alaihi wasallama sajadata to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma karanta ayat da adda ko sujada summa sajada sannan yayi sujada faqala ibnu Abbas sai ibnu Abbas yake cewa fasami'tuhu wa huwa yaqulu yana ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yana fadi mislama akhbarahu ar-rajulu an qawli ash-shajara kwatan kwacin abinda wannan mutun yazo bashi labari game da abinda wannan itace ita ma da tayi sujjada take karanta ma'ana yayi ji shi yana karanta wannan addu'a wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi hadisi mai lamba 579 kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahihu Sunan Tirmidhi hadisi mai lamba 579 to mun ji wannan asali ma wannan adda ita ce ta kai kuma da aka wadi ma manzo Allah shi ma da yazo yin sallah da yayi sujjada sujud tilawa shi ma sai karanta wannan adda adda mutun yana cewa Allahumma ya Allah uktub li biha indaka ajra Allah ka rubuta mana lada a dalilin wannan sujjada da ne shine uktub li biha ai uktub li bi sababi hazi sajada indaka ajra ma'ana ka rubuta mana lada a dalilin wannan sujjada da nayi wada anni biha wizra kuma Allah ka kankare mini zunubaina a dalilin wannan sujjada da nayi waj'al hali indaka dukhra kuma Allah ka sanya wannan sujjada da nayi ta zamanto mini wata taska ce ta arziki a gurin ka shine dukhra ad-dukhur shine al-kanzu shine treasure taska ta arziki kenan ka sanya wannan sujjada da nayi ta zamanto mini wata taska ce ta arziki a gurin ka wata qabbalaha minni kuma Allah ka karba mini wannan sujjada da nayi kama taqabbaltaha min abdika Dawud kame da ka amshe ta daga bawanka Annabi Dawud lokacin da Allah ya bada labari a cikin suratu Sad Allah ya ce wa kharra raki'an wa anab lokacin da ya haɗi sujjada sai Allah subhanahu wataala ya amsa masa to sai kace kai ma Allah ya amsa ma wannan sujjada irin yadda Annabi Dawud ya lokacin da ya sujjada Allah subhanahu wataala ya amsa masa
assalamu
alaikum assalam kowace balalar da daban in san samu ne mutum ya yi biyun duka abinda ake so mutum ya yi biyun duka in kuma mutum ya ɗaya ta wadatar masa amma duka biyun ake so a yi tunda an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka biyun yake yi kuma an rawaito ta ne daga sahabbai mabambanta kenan abinda ake so kenan mutum ya haɗa su duka biyun yake da sajada wajhiya da wannan Allah maktub li biha indaka aya saboda kowace falalar ta daban kuma kowace in kai za a baka ladan ka dabbaka sunna da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan san samu ne mutum ya yi duka biyun in kuma biyun sun gaza haduwa kenan mutum ya sa dauki dai a ciki sai abu na gaba wannan sujudu tilawa da mai falalata yayin da mutum ya sujudu tilawa to ya tabbata hadisi daga Abi Huraira radiyallahu anhu ya da Allah tabbata a gare shi qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi yana cewa idza qara'a ibnu adama as-sajadata idan dan adam ya karanta ayat da take da sujjada fa sajada kuma sai yi sujjada i'tazala ash-shaytanu yabki manzo Allah ce shi shaydan ya juya yana kuka ya qulu yana cewa ya waili ya kai cona umira ibnu adama bis-sujudi fa sajada falahu al-janna zai ce an umarci dan adam da yin sujada kuma sai sujada falahul janna sai samu sakamakon aljanna wa umirtu bis sujud ni kuma umarce ni da yin sujada fa abaitu sai na kiya faliyan nar sai zaman to sakamako na makoma ta ita ce wuta inda Allah umarce shi wa iz kunna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblisa aba fastakbara wa kana min al kafirin kaga lokacin da Allah umarci mala'iku su ma annabi adam sujada kuma a lokacin shi yana cikin su tunda shi iblis sinadarin halittarsa daban take da ta mala'iku kamar da tabbata hadisin ummuna aisha Allah ya kara mata yarda hadisi ne cikin sahih bukhari take cewa khuliqatul mala'ikatu min nurin an halici mala'iku daga haske wa khuliqal jannu min marjin min nar su kuma aljannu an halice su ne daga harshen wuta naga ce harshen wuta wannan wuta ta can sama malamai suka ce aka hura wuta wannan bulabula wuta ta sama karan misali mai sauki in aka kunna gas ai kana ganin wata bulabula wuta wannan ita ce harshen wuta to wannan ita ce asalin wuta ita ce asalin wuta to an halice shi ne daga harshen wuta yace wa khuliqa adamu mimma wasifa lakum shi kuma annabi adam an halice shi ne daga abin da aka siffanta muku shine min tinin daga turbaya ko kace daga laka to kaga sinadarin halitta su ba dai bane ba to amma lokacin yana cikin su ne da aka bada umarni shi ma ta shaye shi karamin misali yanzu a da magaran da za a sanya doka misali lokacin corona covid 19 ba akwai inda aka sanya ba dokar huta ba misali a Niyami akwai lokacin da aka fara samun kadin da ake bada labari aka sanya doka misali daga December babu wanda zai huta wannan ji December ne ko December ne to yanzu misali a kaddara sai ka zo daga Mali ko daga Togo sai ka zo Niyami sai ka ce a kai wannan doka bata shahi ka ba tunda dai yanzu kana cikin Niger to duk dokar da aka sa kai ma ta shahi ka to shi ma haka yana cikin su kenan kaga dokar da aka ba su shi ma ta shahi shi baka ce ba ni ba dan da magaran bane ba ko ni ba dan Niger bane ba haka dokar ku bata shahi ne ba to shi ma haka akai to kaga shine yake bada labari anan yake cewa an umarci dan adam da yin sujada yayi ni kuma da aka umarce ni na kiya sai zaman to sakamako na shine wuta ma'ana dai idan mutun yayi wannan sujudi tilawa din to zai samu sakamakon aljanna wannan hadisi yana cikin sahih muslim hadisi mai lamba 81 to na gaba sujudu tilawa sunnatun muakkadatun kenan sujudu tilawa sunna ce mai karfi kenan ba wajibi bane ba ma'ana da mutun zai zo wajen ayar da ada ko sujada bai yi ba wannan bai ba laifi ba bai da zunubi amma dai ya bar sunna ce mai karfi littali wal mustami ga wanda yake karatun alqur'ani da wanda yake saurara dalili akai hadisin Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma Allah ya kara masa dare shi da mahaifinsa kale yake cewa sajadan nabi sallallahu alaihi wasallam bin najmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo ya karanta suratul najm yazo karshen sura fasjudu lillahi wa abudu to da yazo daidai wannan sai ya hadi sujada da ya sujada sai Abdullahi dan Abbas yace wa sajada ma'awul muslimuna yace a lokacin duk musulmai su ma sai suka fadi suka yi sujada tare da shi wal mushrikuna kai hada mushrikai su ma da suka fadi suka yi sujada wal jinn da aljannu wal insu hadda mutane ma'ana da mutane da aljannu da musulmai da kafiran duka suka wada a lokacin suka yi sujada wannan yana cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 1071 mil swasons na gaba yana daga cikin kuma me yake da suna dalilin da yake nuna cewa sunna ce mai karfi shine hadisin zaid bin sabit Zaid bin Sabit Allah kara masa yarda yake cewa qara'atu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha yace na karanta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wan najmi har nazo aya fasjudu lillahi wa abudu amma falam yasjud fiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai sujada ba wannan hadisi a cikin Bukhari da Muslim Bukhari ya kashi hadisi mai lamba 1072 mil swasanduz shi kuma muslim ya kashi hadisi mai lamba 577 sank san swasandisat to kaga nan mahalli shayi ya ce ya karanta ma manzo Allah bai sujada ba kuma shi ma bai ce mai ba to kai sujada ba kaga wannan nuna kenan ba wajibi ne, inda wajibi ne da zai ce mai sujada. Kuma wannan sahabi Zaid bin Sabit yana daga cikin sahaban da ake lissawawa masu daraja da falala, wanda manzon Allah ya umarce su su karanta mai Qur'ani. Ka san falala ce babba, a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ka ya ce ka karanta mai Qur'ani. To kaga Zaid bin Sabit yana ciki, inda za a tambaye ka wasu sahabbai ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su su karanta mai Al-Qur'ani. To a cikin su akwai Zaid bin Sabit, kuma yana daga cikin waɗanda suka haddace Al-Qur'ani a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma yana daga cikin kutabul wahyi, wanda suke rubuta wahayi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda aka sako mai aya. Yasa a lokacin Abubakar da za a haɗa Al-Qur'ani, shi aka dora ma wannan nauyin, aka ce bibi Al-Qur'ani a tattara shi guri guda ɗaya tun daga farkon shi har ƙarshe. Shi ne wannan Zaid bin Sabit, kuma shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi je koyo yaren Yahudawa, ya koyo iya rubutu da magana da kuma yadda zai karanta shi. Ya je koyo a kwana 17 saboda tsaba hamasa, ka je ka koyo yare, ka iya rubutu, ka iya magana, ka iya karantawa a kwana 17, saboda manzo Allah suna turo mai wasiku, suna mai zambu da cin mutunci da sauransu, ce to a samu wani wanda ko da sun rubuta wani abu na zagi da cin mutunci, a samu wanda zai iya karantawa kuma zai iya mai da musu martani. Shi kuma da ya je a kwana 17 duka ya je koyo wannan, ya iya karantawa, ya iya magana, kuma ya iya rubutawa. Kina kaga shi ne sabuwar lir, sabuwar ikirir, sabuwar farle, ka iya karantawa, ka iya rubutu, ka iya magana. Na biyu akwai Abdullahi dan Mas'ud bayan Zaid bin Sabit, kuma shi kaga sautin Najm ne karanta tun daga farkon ta gashi. Shi kuma Abdullahi dan Mas'ud, shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi karanta mai Al-Qur'ani, yace ikra alayya alayya Al-Qur'an ya ibn Mas'ud, yace karanta mai Al-Qur'ani. Ya kai Abdullahi dan Mas'ud yace akrawa alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alayka unzil, yace ya mai kin Allah zan karanta mai Al-Qur'ani alhalin kai aka sauko ma, yace inni uridu an asma'ahu min ghairi, manzo Allah yace ina so ne in ji katun Qur'ani daga wani na, yace faqaratu alayhi suratul nisa'i, yace na karanta mai suratul nisa'i hatta balagtu ila hazi al-aya, yace har sai da nazo wannan aya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wajina bika ala ha'ula'i shahida, yace har sai da nazo kan wannan aya. Yace faltafattu ilayhi, yace fa idza aynahu tazrifan, yace lokacin da nazo daidai wannan aya sai manzo Allah ya ce mai hasbuka, ya ishe ka. Ana da yazo wajen aya fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wajina bika ala ha'ula'i shahida, Allah ya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin, yaya a ranar da zamu zo min kulli ummatin bi shahidin, ko ta al'umma za a zo da mai bada shaida akan ta, shine manzanta Allah zai, ko ta al'umma Allah zai kira manzanta yace sakon da na baka ka isa musu, zai ce ya Allah na isa kuma kai ne shaida. To Allah ya ce wajina bika ala ha'ula'i shahida, to shi kuma manzo Allah ba shaida al'umma shi kadai zai bada ba, zai bada shaida al'umma shi, kuma zai bada shaida akan dukkan al'ummomin da Allah ya turo manzanni akan cewa manzannin su ma sun isa, tunda Allah ya bashi labarin manzannin a cikin Al-Qur'ani. To manzo Allah zai bada shaida akan al'umma shi, kuma zai bada shaida akan sauran al'ummomi da Allah ya turo manzanni, al'umma annabi Nuhu. Allah zai ce to ku al'umma annabi Nuhu ya isa muku da sako, annabi Musa haka, annabi Isa, dukkan su. To shine da aka zo daidai wannan aya, sai manzo Allah ya ce hasbuka, ya ishe ka. Kawai yace da na juya ina ga manzon Allah yana hawaye yana kuka, saboda mi an ce zai bada shaida akan duka al'ummomi. To kaga wannan Abdullahi dan Mas'ud shi ma ya karanta manzon Allah, kuma ta wajen aya 41 karanta mai, tunda wannan aya ita ce aya ta 41 a cikin suratul nisa'i, kusan shafi 8 har da rabi ya karanta masa a cikin suratul nisa'i. To kaga wannan an samu Abdullahi dan Mas'ud ya karanta manzon Allah suratul nisa'i har zuwa aya ta 41, haka an samu Zaid bin Sabit ya karanta manzo Allah Al-Qur'ani suratul Najm. To kuma akwai wanda shi kuma ba shi ba ya karanta manzo Allah Al-Qur'ani, a shi manzo Allah ne ya karanta mai Al-Qur'ani. To shi kaga fallar shi ta fito wayannan, shine Ubay bin Ka'ab, shi ma na daga cikin maharbata Al-Qur'ani a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab Al-Ansari, shi kuma Ubay bin Ka'ab hadisi ne ya tabbata daga Anas dan Malik, yana cikin Sahih Bukhari. Imam Bukhari ya kawo shi kitabun Manaqib al-Ansar, ma'ana babi da ya ware a cikin Sahih Bukhari wanda yake kawo falalolin mutanen Madina, ya kawo a ƙarƙashin wannan babin babun manaqib Ubay bin Ka'ab, yace darajoji da matsayi na Ubay bin Ka'ab. Sai ka wannan hadisin na Anas bin Malik. Manzo Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama li Ubay bin Ka'ab amarani Allahu an aqra alayka lam yakun allazina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina munfakina ta ta'ti mubayyana. Manzo Allah ya ce ma Ubay bin Ka'ab, Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ni in karanta maka lam yakun allazina kafaru min ahli al-kitabi. Ubay bin Ka'ab da yaji haka yace wa qad sammani, yace kuma yanzu Allah ya ambaci sunana, yace a karanta mini suratul lam yakun allazina kafaru. Manzo Allah yace na'am i. A wata ruwaya a cikin Tirmidhi yace na'am, yace i sammaka bismika wa nasabika fil mala'il a'la, yace yadi ambaci sunanka hadda dangantakarka a wajen mala'ikun da suke sama, yace in karanta mu alqur'ani. Manzo Allah yace fa baka kawai kuka. Ibn Hajar da kagashin wanda yace ai baka, yace farhan wa sururan, saboda farin ciki a ce Allah subhanahu wataala umarci manzon Allah, kuma shi abin da ya sa shi makukan kawai Allah subhanahu wataala ya ce a karanta mi, ya kama sunan shi a wajen mala'iku, ya turo mala'ika ya ce kawai a zo a wadi ma manzon Allah ka karanta ma wani alqur'ani, ka karanta mishi alqur'ani, kuma aka ce ga su da zai karanta mi lam yakun allazina kafaru. Kaga shi wannan daraja ce babba. Wannan kenan daga sahabi Zaid bin Sabit kenan. Kenan wannan yake nuna mana cewa sujjada ba wajibi bace ba, saboda gashi nan manzon Allah ya karanta mai suratul Najmi bai yi ba sujjada ba. Dalili na biyu da yake nuna cewa ba wajibi bane ba, sabata an Umar bin Khattab radiyallahu anhu, ya tabbata daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda, qara'a yawmal juma'ati 'alal minbari bi suratul Nahl. Umar dan Khattab ya karanta suratul Nahl a saman minbari a ranar Juma'a. Hatta iza jaa as-sajda, hasi da yazo wajen ayar sujjada a cikin suratul Nahl, nazala, sai sauka daga saman minbarin, fa sajada, sai yi sujjada, fa sajada an-nas, su ma mutane da suke cikin masallacin sai suka yi sujjada tare da shi. Hatta iza kanatil juma'atul qabila, da wata juma'a ta zo ta wani sati kuma qara'a bi'a, sai sake karanta suratul Nahl. Hatta iza jaa as-sajda, lokacin da yazo wajen ayar sujjada, qala, sai yace ya ayyuhan nas, yace ya ku mutane, innama namuru bisujudi, yace yanzu za mu wuce ba za mu yi sujjada ba. Yace fa man sajada, yace duk wanda ya sujjada fa kada asaba, ma'ana duk wanda ya karanta ayat da adako sujjada sai ya sujjada, fa kada asaba, hakika ya dace da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa man lam yasjud, amma kuma wanda bai ba sujjada ba, yace fala isma alaihi, yace babu laifi a kansa. To ne kago ne yace nan ba wajibi bane, yasa kaka zo taran koda ana sallah liman ya zo wajen ayar sujjada bai yi ba, kinan ba wajibi bace ba. In aka ce wajibi, in ba a yi ta ba kinan akwai laifi, akwai zunubi, amma sunna ce mai karfi, in aka yi ta akwai falala da lada, ko mun jina daga cikin ladan ta ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi Abi Hurairah, an ce mutum yayin ta zai samu mai ladan aljanna. To kinan ne yake nuna cewa kinan sujjada ana so a yi ta amma ba wajibi bane. Na gaba, sujudul mustami idza sajada alqari'u wa idza lam yasjud lam yasjud, ma'ana idan wani yana karanta alqur'ani akwai wani a gefe da shi yana sauraron karatun Qur'ani, idan yazo daidai ayar sujjada, in yayi sujjada, in dai kai kana sauraron Qur'ani ne kai ma, to kai ma za ka haɗa kai sujjada. Amma idan bai sujjada ba, kai ba kai ba, ma'ana ina zaune ina karanta Qur'ani ga wani a gefe na, ina karanta yana saurara, da nazo daidai ayar sujjada sai ne sujjada, to shi ma zai sujjada. To amma ni mai karatun idan ban yi ba, to kai ko mai saurare ba kai ba, shine ake yi anan. Ma'ana sujudul mustami idza sajada alqari wa idza lam yasjud lam yasjud, to shi ma ya tabbata li hadisi Umar radiyallahu anhu. Hadisin Umar, Allah ya kara masa yarda, kale yake cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina sajada, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta mana ayat da adda ko sujada a cikin ta, fa yasjudu, sai ya sujada, wa nasjudu ma'ahu, mu ma hemi sujada tare da shi. Ana manzo Allah yana karanta musu ayat da adakwai sujada, yace idan yazo wannan aya fa yasjudu, ya manzo Allah ya sujada, wa nasjudu ma'ahu, shi Umar yace mu kuma sahabbai mu ma yi sujada tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, fa nazdahimu hatta ma yajidu ahaduna li jabhatihi mawdi'an yasjudu alayhi, yace yi mi cincirundu kowa yana yin sujada, yace hatta ma yajidu ahaduna, yace har kai an samu wani ɗaya daga cikin mu ma ma yajidu mawdi'an yasjudu alayhi, babu gurin da zai sujada, saboda ni manzo Allah yana haɗa yana sujada, kowa yana kokarin ya haɗa sujada, to wani ma ba ya samu gurin da zai haɗa ma ya sujada ba. wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim. Bukhari ya kashi hadisi mai lamba 1075 mil suwasan kenz, Muslim kuma hadisi mai lamba 1575 san kisan suwasan kenz. To kaga kenan wannan ya nuna cewa miki da suna idan mai karatu idan yayi sujada to shi ma mai saurare zai, tunda sun ce yana karanta musu ne da ya haɗe sujada su ma suka haɗe suka yi sujada. To amma ana ana nihin al-mustami' ba as-sami'u ba, malamai sun bambance akwai al-mustami'u akwai as-sami'u. Wanda aka ce zai sujada al-mustami'u ne ba as-sami'u ba, me bambance su? Al-mustami'u shine allazi yansitu lil-qari'i, wanda ya shiru yana sauraron mai karatun, wa yutabi'u fil istima', yana bibiye shi yana karanta shi kuma yana saurara. To wannan ya sujudu ma al-qari' idza sajada, idan mai su karatun ya sujada kai ma za kai, wa idza lam yasjudu fala, idan bai baka yi ba. Amma sami'u, wane ne as-sami'u? Alladhi lam yaqsid sama'il qur'an, wanda shi ba ya zo bane ta manhawar kawai sauraro qur'ani. Misali kau kana karanta qur'ani wani ya zo hucewa, ko kuma a cikin masallacin yake amami shi yana karatun shi ne ko yana zikirin shi ko yana wani abu, hankalin shi ba wajen ka yake ba, kau yaji ka karanto ayatu sujada, to wannan shi ba dora mishi bin sujada ba, shine as-sami'u. Ma'ana wanda shi bai tattaro hankalin shi ba wajen sauraron ka ba, a shi yana wani sha'anin sa ne, kawai ya ga ka karanto aya ka hada ka sujada, to shi wannan bata shafe shi ba. Amma wanda yake saurare kawai ya zo na ne takanas yana sauraron ka, to in ka zo daidai aya sujada in kai sujada to zaka shi ma zai sujada. In kuma aka ce kai mai karatun ba kai ba, to shi ma mai saurare ba zai yi ba. To shi wannan shi ma tabbata daga Imran bin Hussein, shine sahabban manzon Allah, kila li Imran bin Hussein, an ce ga Imran dan Hussein radiyallahu anhu ya dala tabbata gare shi, ar-rajulu yasma'u as-sajada wa lam yajlis laha, yace aka tambaye shi wai me kake gani game da mutumin da zai saurari an karanta ayat sujada amma kuma bai haɗe bai sujada ba. Qala ara'aita law qa'ada laha, yace to ka ban labari shin ya zo na ne kawai takanas dan ya rinka saurara, ma'ana kai baka zo na ba takanas dan ka rinka sauraron Qur'ani, eh ka ga me karatun ya sujada to kai ba dora maka ba. Haka Salman al-Farisi, wannan yana cikin mai kira suna yana cikin Sahih al-Bukhari, ya kashi hadisi mai lamba 1087 mil 87. Haka daga Salman al-Farisi, afwan daga Usman bin Affan radiyallahu anhu, yace innamas sajadatu ala manis tama'aha, yace sujada ana yin ta ne ga wanda ya zauna takanas dan sauraro, ba wai wanda shi bai zauna bane dan sauraro ba. Kenan da haka kenan, yayin da ka zauna wani yana karanta Qur'ani kuma kana sauraron karatun, idan ya zo yayi sujada kai ma za ka yi. To amma duk da mun ce kuma ai ba wajibi bane ba, ko da baka yi ba anan baka dalili, amma nan ma ana so ka yi ne, saboda an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi yana karantawa, idan yayi sujada sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ma suna yin sujada tare da shi. Abu na gaba, adadu sajadatil Qur'an wa mawadi'uha, nawa ne adadin sujada da ta tabbata a Qur'ani? Ai yanzu duka muna bayani akan sujudu tilawa, ko wanda idan mutum ya zo daidai kan wannan sujada zai faɗi sujada, to nawa ne adadin su wanda suka tabbata a cikin Al-Qur'ani mai girma sujudu tilawa din? To da farko, adadin sujudu tilawa guda 15 ne wanda suka tabbata a cikin Al-Qur'ani mai girma, kuma wannan ya tabbata daga sahabi Amr bin As. Sahabi Amr bin As, Allah kara masa yarda, yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, yake cewa lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, aqra'ahu 15 sajadatan fil qur'ani. Shi wannan sahabi Amr bin As yake cewa lalle manzon Allah ya karanta masa, shine aqra'ahu, ya karanta masa 15 sajadatan fil qur'ani, ma'ana guraren sujada guda 15 a Qur'ani. Yace minha, daga ciki yace salasun fil mufassal, guda uku daga cikin shabil akwai su a cikin al-mufassal. Wannan ayoyi al-Qur'ani malamai sun kasa su, akwai at-tiwal, akwai al-mi'un, akwai al-masani, akwai al-mufassal. Malaman ulumul Qur'an, akwai wanda ake ce musu at-tiwal, wanda suke fi kowanne tsayi, suna ake ce musu sabaw at-tiwal, suratul baqara, ali imran, nisa'i, ma'ida, an'am, a'araf, kaga nan guda 6. A ta bakwance suke sabani, wasu suka ce suratul tauba da suratul anfal a hade, wasu suka ce a suratul yunus. To wannan suna ake ce musu sabaw at-tiwal, wanda suka fi kowanne tsayi a cikin al-Qur'ani. Kaso na biyu sune al-mi'un. Al-mi'un sune surorin da suka fi ayoyi guda 100, ma'ana ayoyin su sun zarta guda 100.
su ba su kai ba tsayin wayannan guda bakwai na harko ba, amma kuma ayoyin su sun wuce guda 100, to su ne in kasa ko kasa kasa irin su wata shu'ara'i su hudu da su yusufa da su isra'i da makamantan su. Sai almasani, almasani su ne surorin da ba su kai ba tsayin almi'un ba, ma'ana ayoyin su ba su kai ba 100 ba, kuma abin da yasa aka ce musu almasani an fi saukin karanta su akan wayancan din saboda ba su da tsayin wancan. To na ƙarshe su ne al-mufassal, su kuma al-mufassal suna fara ne tun daga suwatul hujurat abin da ya kasa. Idan ga an ce suwar al-mufassal su ne daga hujurat, suwatul hujurat har zuwa kula uzur bin nas. To shi ne anan shi Amr bin As yake cewa sujadan nan guda 12 yace uku daga ciki suna al-mufassal, kenan za a same su daga suwatul hujurat zuwa kula uzur bin nas, su ne da suwatul najm fasjudu lillahi wa abudun, da suwatul inshiqaq wa idza qura alaihimul qur'anu la yasjudun, da suwatul alaq Allah la ta tsayu wasu jidwa katare. To shine yace a cikin guda 15 din uku suna cikin al-mufassal. Yace wa fi suratul hajji sajadatani, yace kuma a cikin suratul hajji akwai sujada guda 2. To wannan yazo a cikin sunan Abi Dawud, hadisi mai lamba 1401, kuma Imam an-Nawawi ya hasa wannan hadisi da Imam al-Hakim da Darul Qutni da Imam al-Munziri, kenan dai hadisi ne hasan, hadisi ne ingantacce kenan. To kaga wannan daga sabon manzo Allah ne ce manzo Allah karanta mai guda 10-15. To ga sunan kamar haka, ta farko tana cikin suratul A'raf, da haka kenan yanzu da za a ce ka lissafo ayoyin da adda kai sujjada a cikin su kawai haro daga suratul A'raf, babu a Baqara, ko mu ce babu a Fatiha daya, babu a Baqara, babu Ali Imran, babu a Nisa'i, babu a Maida, babu an'am, daga A'raf suke hara. Ita ma A'raf din a ƙarshen aya, ƙarshen suratul A'raf aya ta 206 ita ce innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. To daga an zu wa lahu yasjudun, mutun zai hadi yayi sujada. Kuma za mu zo mu gani a gaba, ko a cikin sallah ne ko a wajen sallah, ma'ana lokacin da kake karatun Qur'ani a cikin sallah ne za ka hadi kai sujada, ko kuma a wajen sallah ne, ma'ana ko kana karanta Qur'ani ne za ka yi sujada. Kuma a sallah babu inda aka ce sallan nafila da sallar farilla da nafila, saboda kuka lura mafi yawanci irin wannan sujudodin a me ake yin su, ya irin sallolin da ake azumi, sallar asham da kiyamul layli, amma da za a karanta ta a sallar isha'i ko sallar magariba ko asuba ba yi, to wannan kuskure ne. Za mu zo mu ga hadisai, Abu Hurairah yake cewa manzo Allah yana karanta musu ya hadi sujada, kenan ba a ce bai a sallar nafila ba, shi ma nafila ta Ramadan ita ma ta dare a kowace sallah. Kuma muka ce kowace sallah ta farilla, musamman sallolin da ake yin karatun su a bayyane, kaga azhar da asar ba su shigo, tunda su asirance ake yin karatun su. Duk da wasu malamai sun ce a kaddara liman zai zo karanta surar da adda kai sujjada, kuma asirance in ya wade sujjada kuma yi zaku, kenan abin da za ku kaddara a karatun ne yake asirance ya karanta surar da adda kai sujjada kuma ya kai sujjada. To amma kaga wannan karatun mutane da ba su sani ba, kawai dake an saba ne a Ramadan kadai ake yin sa a sallar asham da kiyamul layli, to zaka zai wuya, shi yasa zaka mutane hammamaki suke. Ni ya taba ga masallacin da a sallar magriba ko da limamin da yayi ake tamamaki, saboda ba a saba yi bane ba. To shi kuma dan ba a saba yi ba, wannan yake nuna babu bane ba. To kaga irin wannan dole an farfado da irin wannan sunnonin, kenan ba iya ta gaita bane ba a sallar nafila ba, hatta sallar farilla in aka karanta za ana karanta ana haduwa a sujada. Kenan wannan shine guri na farko, kenan wannan yana cikin suratul A'raf aya ta 206. Guri na biyu a cikin 15 din shine walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Wannan cikin suratul Ra'd aya ta 15. To shi ma daga an zo daidai nan za a hada a yi sujada, shine guri na biyu. Guri na uku cikin suratul Nahl aya ta 49 Allah ya ce walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun. Guri na hudu qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utila ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhiruna lil azqani sujada. Akwai da suke hadu, akwai da suke sujada anan a aya ta 7. To abin da ya tabbata yake kaji har zuwa aya ta 109, wannan aya ta 107 ce cikin sunan Isra, akwai da suke tsaya bakin nan sai ka ci gaba wa yakhiruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khushu'a aya ta 109. Kenan ba iya nan bane ake tsaya ba, qul aminu bi aw la tu'minu innal ladhina util ilma min qabli idha yutla alayhim yakhiruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil azqani yabukuna wa yaziduhum khushu'a. To a daidai nan ne ake wadu ayi sujada. aya ta 107 a cikin suratul Isra, 109 a cikin suratul Isra. Guri na hudu cikin suratul Maryam aya ta 58 shine idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Kenan in kazo nan kharru sujadan wa bukiya, kenan anan mutun zai sujada, shine guri na hudu. Guri na biyar a cikin suratul Hajji, alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash shamsu wal qamaru wan nujum wal jibalu wash shajaru wad dawab wa kaseerun minan nasi wa kaseerun haqa alayhi al azab wa man yuhinu llahu fama lahu min mukrim inna allaha yaf'alu ma yasha. Aya ta 18 a cikin suratul Hajji, shi ma da kazo nan inna allaha yaf'alu ma yasha, mutun zai hade sujada. Guri na shida shi ma dai a cikin suratul Hajji, kaga da hadisin Amr dan As ya ce guda biyu a cikin mi suratul Hajji shine ya ayu allazina amanu ruk'u wasujudu wa'budu rabbakum wa'malu alkhaira la'allakum tuflihuna, ayata 77. Kina wannan shima a cikin mi suratul Hajji kenan. To mu sani su wani a cikin suratul Hajji kenan duka guda biyin sun tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi su. Ga hadisi nan daga Abdullahi dan Abbas, kun san malaman fiqh mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal shi ya tafi akan wannan hadisi, ya tafi akan wannan hadisin na Amr bin As akan cewa sujjada guda 15 ne, yasa su a mazhabin Imam Ahmad duka wannan 15 din ana yin su. A mazhabin Shafi'iyya da mazhabin Hanafiyya su kuma sun ce guda 14 ne. Da suka ce to guda 14 ne kenan, saboda guda 1 ko to su a mazhabin Shafi'iyya sai suka hudda na ƙarshen suratul Hajji na biyun wannan ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasujudu. Su kuma ƴan mazhabin Hanafiyya sai suka hudda na suratul Sa'd, suka ce babu shi a ciki. Shi kuma mazhabin Imam Malik sai ya ce guda 12 ne, sai ya hudda al-Mufassal, suratul Najmi, suratul Inshiqaq, suratul Alaq. To amma yanzu in aka yi sabani dama Allah ya ce farudu ila Allah wa rasuluhu, to kaga tun wannan hadisin da muka kawo na Amr dan As kenan ya nuna cewa daman sujjada guda nawa ne, guda 15 ne. To za ku je su a suratul Hajji, in kuka lura in ana sallah ashin qiyamul layli ba kowane masallaci bane zaka samu in aka yi a tawarkon ayata 18 kuma ake a ta 77, saboda suna aiki ne da mazhabin Malikiya. To amma kuma ya tabbata manzo Allah, za ku ji hadisi, hadisin Abdullahi dan Abbas yana cikin Sahih Bukhari, hadisi mai lamba 1061 mil suwasanta ya kashi a cikin kitabu a hadisul anbiya, babu wadhkur abdana ay abdana dauda zalaidi innahu awwab, yace ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallama yasujudu fiha, afwan wannan na cikin su, na cikin suratul sadini kina wannan suratul sadini a gaba zamu zo shi. Yawwa na suratul Hajji shine muka ci wannan hadisin da muka wadi na Amr dan As da yace mi sujjada guda biyu ne kenan. Wannan na suratul Sadi ne a gaba zamu zo shi, amma duk da mu har karantawa akwai da basa yin sujjada a suratul Sadi, in aka zo wa kharra raki'an wa anab. To kun ji gashi nan hadisi yana cikin Sahih Bukhari, wanda Abdullahi dan Abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sajada fiha, yayi sujjada lokacin da yazo karanta meke da suna aya wa kharra raki'an wa anab, hadisi mai lamba 1061. Na gaba guri na bakwai daga cikin guda 12 da ake sujjada, cikin suratul Furqan aya ta 60 fadin Allah, wa idza qila lahum sujudu lirrahmani qalu wamar rahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. To daga an zo daidai nan za a fada sujjada a cikin suratul Furqan aya ta 60. Guri na takwas cikin suratul Naml aya ta 26, Allah ya sujudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Akwai da suke sujjada a daidai nan, to ba anan bane tabbata ba, sai kaje aya ta gaba, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim aya ta 26 a cikin suratul Naml. Ke dai an karanto aya Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim, to a daidai nan ne ake sujjada. Guri na tara a cikin suratul Sajda, akwai suratul Sajda aya ta 15, innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, shi ma ana yin sujada. Guri na 10 wa zanna Dawudu anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. A cikin suratul Sa'd aya ta 24 shine muka hadisin da Abu Abdullah dan Abbas yace manzo Allah da ya karanta wannan ya fadi ya sujjada kamar da yazo a cikin Sahih Bukhari guri na 11 wa min ayatihi al-lailu wan naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. To akwai wanda addini ne suke yin sujjada aya ta 37 shi ma ba bai tabbata ba ba anan bai tabbata ba sai ka kara aya ta 38 fa in istakbaru fal ladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahari wa hum la yas'amun. To bakin wa hum la yas'amun anan ne ake sujjada guri na 12 fasjudu lillahi wa'budu suratul najm aya ta 62 to shi ma za a yi sujjada wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun a cikin suratul inshiqaq aya ta 21 shi ma nan za a yi sujjada guri na karshe shine kallala tuti'uhu wasjudu waqtarib a cikin suratul alaq aya ta 19 ta karshe shi ma wannan mutun zai karanta me yake da suna zai haɗe ya sujjada a daidai wannan gurin kuma daidai dangane da suratul inshiqaq da suratul alaq shi ma ga hadisi nan Abu Hurairah yake ba da labari ana Abu Hurairah radiyallahu anhu Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yake cewa sajadina ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi idha sama'un shaqqat waqra bismi rabbika kaji akwai wanda masa sujada suratul inshiqaq da suratul alaq to kun ji ga hadisi nan Abu Hurairah yake cewa sajadina mun yi sujada ma annabi sallallahu alaihi wasallama tare da annabi fi idha sama'un shaqqat aida sama'un shaqqat shine wajen da Allah yake cewa wa idza qura alaihimul qur'anu la yasjudun yace waqra bismi rabbika da suwata ikra bismi rabbika wannan hadisi yana cikin sahih muslim hadisi mai lamba 108 ya kasu a cikin kitabul masajid babu sujud tilawa to kaga kenan idan ka zo ka karanta suwatul inshiqaq kai sujjada kana da hujja ga mashinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da kuma suwatul alaq kuma ga wancan hadisi na farko da muka kawo da mana amdan asa yace manzo Allah ya karanta mai sujjada guda nawa guda 15 to wannan shine game da abin da ya shafi adadin sujjodi da suka tabbata a cikin alqur'ani mai girma guda 15 kenan sai na fara ne da suratul a'raf aya ta 206 innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati kuma suna kariya ne da suratul alaq aya ta karshe aya ta 19 kallala tuti'uhu wasjudu waqtarib to mu dawo sujud tilawa fi salatul jahariya sabitun abinda ba saba ba ya tabbata ana yin sujud tilawa a sallar da ake bayyana karatunta ya tabbata gashi nan hadisin Abi Hurairah radiyallahu anhu yace annahu salla bi ashabihi salatul isha'i Abu Hurairah yayi masahabbansa dalibansa sallar isha'i kaga dai sallar isha'i ai karatunta a bayyana ake ko faqara'a idza sama'un shaqqat sai karanta idza sama'un shaqqat fasajada sai sujada faqila lahu ma hazihi aka ce mai menene kuma wannan ayi Abu Hurairah kenan kaga abun ba a yanzu bane aka fara ba tun lokacin sahabbai Abu Hurairah ya ma daliban shi sallah ta isha'i sai karanta idza sama'un shaqqat da yazo wa idza quri alaihimul qur'an la yasjudun sai faɗi sujada sai daliban shi suka ce mai faqila lahu sai aka ce mai ma hazi mai wannan kake aikata kuma Abu Hurairah kala sai yace sajadtu fiha khalfa abul qasim sallallahu alaihi wasallam yace nayi sujada shine hadisi da muka kada zan nan wanda yake cewa mun yi sujada tare da manzon Allah a idza sama'un shaqqat da kuma mi ikra bismi rabbikal ladzi khalaq yace to nayi sujada a wannan sura ta idza sama'un shaqqat khalfa a bayan abul qasim baba al qasim sallallahu alaihi wasallam shine annabi tsira da mun ci Allah tabbata a gare shi yace to kuma ku saurara fala azalu asjudu fiha yace kuma wallahi ba zan gushe ba ina yin sujada duk lokacin da na karanta wa idza qura alaihimul qur'anu wa idza quri alaihimul qur'anu la sujudu ko yace ba zan gushe ba ina yin sujada in dai zan karanta ta yace hatta alqahu hasina jina gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya sallani a ba manzo Allah to kaji wadi musu manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama yayi to wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim Bukhari ya kawo hadisi mai lamba 766 Muslim ya kawo shi hadisi mai lamba 578 shi yasa aka cewa addini an karanta in ba haka ba zaka ga abu ya tabbata wa daga manzon Allah a Bukhari da Muslim amma an ba karatu kaga ya zama to bakon abu ne su ba yanzu kaga tun a zamanin sai ran bakon abu an karanta musu a sallar isha'i yayin sujjada suke mamaki to kaga wani shi ma haka an aka yi to amma shi sa irin wannan malami suka ce in mutane ba san ba abu ba kafin a musu sai a wada yanzu misali in muka zo mu sallar isha'i ce to jama'a yau a sallar isha'i zamu kanta suratul ishaqaq kuma za mu yi sujjada saboda ya tabbata a hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Abu Huraira ya karanta idan sama'un shaqqat a sallar isha'i yayi sujjada mu ma dan mu dabaka wannan sunna ina ji mu ma mu dabaka wannan sunna yawa dan mu dabaka wannan sunna shi yasa mu yanzu da muka karanta idan sama'un shaqqat eh muka yi sujjada dan ka ku yi mamaki dan haka ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hatta a sallar da ake yin ta a bayyane idan aka karanta ayar da adda koi sujjada za a fada yi sujjada to amma yanzu wannan gatin da muke wanda ba sananwa ne dan ayi da sallahi a tunatar da mutane dan haka dan mu mu dace da wannan tunda Abu Huraira ya shi ma mutane suka mai inkari ya akai yace to ni nayi sallah ne a bayan manzon Allah ya mana sallar isha'i ya karanta idan sama'un shaqqat da yazo wajen ayyahu hadi ya sujjada shi yasa ma har yi musu rantsuwa ce kuma wallahi ba zan gushe ba duk in na karanta he nayi har sai na gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana har sai shi ma Allah ya dauki rayuwarsa ya koma zuwa ga Allah to dan haka kenan hatta a sallar da ake bayyana karatunta kenan ana yin wannan sujudi tilawa din to sifatu sujudi tilawa ya ne ake yin ta to man kara ayata sajada wanda ya karanta ayata da akwai sujada auka ne istami'u la ko kuma yana saurara fa innahu yustahabbu lahu to ana so gare shi an yastaqbila alqiblata ya fuskanci alqibla ma'ana kana karatun alqur'ani a kaddara kana kallon nan arewa ko kana kallon nan kudu ko kana kallon yamma in kuma an yi dace ma kana kallon gabasin ne to abinda dai ake so ka fuskanci gabas alqibla kenan wa yukabbiru sai kai kabbara sai ka ce Allahu akbar wa yasjudu sai kai sujada sun mai kulu du'a sujudi sai karanta addu'a sujada da muka karanta sajada wajhal ladzi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawli wa quwwati fa tabarakallahu ahsanul khaliqin allahumma aktub li bi annaka ajra wa da'anni bi wizra waj'al hali indaka dukra wa taqabbalha minni kama taqabbalta min abdika daud to dan mai tun bai iya tabawa an tambaye ibnu baz ash-shaqab al-aziz bin abdullah bin baz Allah ji kansa da rahama tsohon mufti na Saudiya cewa idan mutum bai yi ba wannan adda yace to sai adda ake a sujjada shine kawai kai subhanar rabbil ala subhanar rabbil ala subhanar rabbil ala kenan mutum bai yi wannan ba kenan subhanar rabbil ala subhanar rabbil ala adda ake a sujjada to bayan ka karanta addu'a summa yarfa'u minas sujudi sai dago daga sujjada biduni takbirin ba tare da kai kabbara ba wala tashahhudin ba tare da kai tayya ba wala salamin kuma ba tare da kai sallama ba wannan shine abin da ya tabbata wanda malamai suka rinjayar kamar yadda ya zo a cikin sharh Nawawi ala Sahih Muslim juz'i na 5 shafi na 82 da kuma majmu' fatawa na Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah juz'i na 23 daga shafi na 165 har zuwa na 170 da kuma tahzibus sunan na Ibn al-Qayyim juz'i na 1 daga shafi na 53 zuwa na 56 wannan shine ra'ayin jamhurin malamai akan cewa yayin da kake karatun alkurani amma mu rike wannan in ba a cikin sallah bane ba kana karatu a wajen sallah sai ka karanta aya ta sujjada to abinda ake so ko za kai kabbara ne lokacin da zaka yi kace Allahu akbar sai kai sujjada an ga karanta ayoyin adda da ake kana ida ko kana dagowa sai ka ci gaba da karatu ba a yin kabbara ta dagowa ba a yin tahiyya ba a yin sallama kawai zaka ci gaba da karatun ka kenan kawai inda zaka yi kabbara lokacin da zaka yi sujjada ne nan ne kadai zaka yi kabbara amma daga ka'ida adda kana dagowa ko ka ci gaba da karatunka ba tare da kai tahiyya ba ba tare da lokacin da zaka dago kai kabbara ba ba tare da lokacin da in ka dago sai kai tahiyya ba ko kai sallama ba kenan ba a yin wannan in kuma a cikin sallah ne wa idza kana sujudu tilawa fi salati to in ya zama to a cikin sallah ne kana cikin sallah ka karanta ayat da adda ko sujudu tilawa to wannan ya zaka yi yukabbiru hina yasjudu wa hina yanhadu min as-sujudi zai kabbara lokacin da zai zo sujjada in kuka lura akwai wanda in ana cikin sallah in za a karanta sujudu tilawa kawai kai tsaye suke tayya ba a jin kabbara kawai daga yazo misali wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun kawai tayi sujjada ba tare da ce Allahu akbar ba wasu kuma suna yin kabbara Allahu akbar amma wajen dagowar ne ba a jin kabbara kawai dai ka ja ci gaba da karatu eh dai ko in ku ja har karatu ku dago ko kuma wannan duka kuskure ne abin da ya tabbata shine ana yi kabbara lokacin da za a je ruku'i haka in za a dago me dalili hadisi ne ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin yana cikin yana cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas kana yukabbiru fis salati bi kulli khafdin wa rafi'in abdullahi dan abbas yake cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a duk lokacin da zai ji zuwa sujada yana yin kabbara shine kana yukabbiru kullama khafada wa rafa'a ma'ana duk lokacin da manzo allah zai ji sujada yana yin kabbara wa rafa'a lokacin da kuma ya dago haka shi ma yana yin me yake da suna kabbara wannan hadisi a cikin sahih bukhari ya kashi hadisi mai lamba 785 daga kenan idan liman yana ma mutane sallah idan yazo ayat sujudi tilawa lokacin da zai ji zai allahu akbar sai aje kabbara kenan za a yi kabbara sai aje sujudi tilawa kuma ana samun kuskure mutanen in aka zo ayat sujudi tilawa ba su sani ba yanzu misali irin sallar asham da ake da kiyamul layli irin wasu a waje suke ko mata wasu in aka zo ayat ba su sani ba kawai in aka yi allahu akbar in aka je ruku'i kawai sai su tsamani ruku'i ne aka yi can kuma su ji an dago to a nan malami suka ce in za a yi a ringa tunatarwa kamar yanzu misali an zo sai mu ce to a raka'a farko akwai sujada ko a raka'a ta biyu akwai sujada kene a ringa fadakarwa tunda ai ba kowa bane aka zo ayat da aka dago sujada ya sani ba kene a fadakar a ce to yanzu jama'a ayat a raka'a mu ta farko ko a ta biyu akwai sujada kene tunda an wadi da kun ji ma an yi kabbara kene kusan ba ruku'i bane ba sujada ce aka ta yi amma mafi yawanci duka kaga masallatan mu ana samu irin wannan kurakuran bayan mu ka ga ni da sallah kaga mutane sun ce to mu ya mun ji an yi kabara mun je ruku'i kuma kawai muka je liman kuma ya ci gaba da karatu ya kaga mutane sun rikici kenan a sanar da mutane kenan akwai sujada tunda ba kowa bane yasan in an zo daidai aya kenan akwai sujada ba kenan kuma in ya dago shi ma zai kabara sai ya tashi in ya tashi in ya so kuma sai ya ci gaba da karatu to yanzu idan ya karanta idza qara sajada fi salati fi akhir sura idan ka karanta ayat sujada a karshen sura kamar yanzu kallala tuti'uhu wasujudu waqtarib karshen sura ne ku wasujudu lillahi wa abudu karshen sura ne innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati karshen suratul araf shi ma karshen sura ne to ya ne za a yi to ana an ce an baka zabi uku wannan yana cikin al-mughni na ibnu qudama a mujalladi na biyu shafi na 369 ya ce malamai sun ce kana da zabi guda uku in sha a raka'a in ya so zai yi ruku'i ma'ana in ka so tunda dama an ce mustabi ne ko kana cewa fasujudu lillahi wa abudu baya ka basu jada ba kawai kai ruku'i shi ne ka ce in ka so za ka yi ruku'i tunda dama mustabi ne ba wajibi ba wa in sha a sajada in kuma kana so ya kai sujada sun maqama sai ka tashi ka kara shi a min alqur'ani sai ka dan karanta wasu ɗan ayoyi a cikin alqur'ani sun maraka sai kai ruku'i ma'ana in nace fasujudu lillahi wa abudu sai mu yi sujada amma ka dago ɗan karanta wasu ɗan wasu ayoyi a cikin suratul misali iktaraba linasi iktaraba tis'atu shakal qamar ko duk wata sura ma daga su ka karanta wasu ɗan ayoyi in ya so kuma sai kai ne sai ka je sai a je ruku'i na uku wa in sha'a sajada sun maqama faraka'a min ghairi qira'atin to wannan ne mutane ba su sani ba in ka so kuma kana iya sujada sannan ka tashi kai ruku'i ba tare da kai karatu ba misali na karanta fasujudu lillahi wa abudu na mun yi sujada ko an muka dago kuma muna dagowa yanzu kuma allahu akbar ayi ruku'i shi ma nan duka ana yi guda uku to irin wannan an wani sanin wannan dan ka wani je wani waje ya ga an irin wannan yace to ya aka yi haka kawai ya karanta mana ruku'i an karanta ayatu sujada an yi ruku'i an je an yi sujada kuma an dago kuma kai tsaye kuma an je ruku'i to shi ma ana yi na gaba shin an shar'antawa sujudu tilawa ma yushtaratu li salati nafli an shar'anta cewa in mutum zai sujudu tilawa dole ne ka tsarkaka daga hadisi karami da babba dole ne ka sitace jikinka dole ne ka fuskanci alqibla to wannan ba shar'anta ba idan wannan ba sharadi bane ba cewa dole sai an yi wannan ba wannan ya zo a cikin fatawul bari sharhin sahih bukhari na ibnu hajar a mujalladi na biyu shafi na 553 har zuwa 554 haka a cikin subulus salam sharhin bulugul maram na imamu sanani mujalladi na biyu shafi na 379 haka a cikin sharhul mumti' fi zad sharhul mumti' ala zadil mustaqni' na ibnu usaymin mujalladi na 4 shafi na 126, sai kuma a cikin majmu fatawa na Ibn Baz, ma'ana ba a sharanta ba, ma'ana da a ce mutum yana karanta, zai karanta ayatul sujud tilawa kana kallon arewa ko ka kalli arewa kai sujuda, sujuda ka tayi baka da laifi. Tunda ita sujud tilawa da ita da sujud shukr duk hukunci su daya. Sujud shukr idan wani abun farin ciki ya same ka ana so ka hada kai sujuda ko, to ba a ce bai kana da arwala ba, ko da baka da arwala kana yi hada kai, saboda ita hukuncin ta ba hukuncin sallah bane, sujuda ce ta godiya. To ita ma ka sujud tilawa ya halatta kana iya karanta Qur'ani baka da arwala, to kana karanta Qur'ani kawai da ka zo daidai aya, to za ka hada kai sujuda. Ya halatta kana iya karanta Qur'ani ko da baka da riga, kana karanta Qur'ani baka da riga kawai ka zo sujud tilawa ya halatta kana iya yi. Ya halatta kana cikin kana karanta Qur'ani, mutum zai iya karanta Qur'ani ko da bai kallon al-qibla ko kuma baka da arwala, to duka wannan ya halatta. Amma ta akai al-afdalu abin da yafi, ya zama to ka fuskanci al-qibla kana da satira kuma yake da suna kana da tsarki, amma ba wajibi ba aka ce ba, shine bambancin kenan, bambanci kenan, ba dole bane ba, dole yayi da arwala, ba dole bane ka fuskanci al-qibla, ba dole bane ba kuma yake kana da satira wadda ta sitace jikinka. Kuma ana iyanta hatta a lokacin da aka hana yin sallar nafila, tunda hukuncin ta ba sallah bane ba, ko da a lokacin da aka hana sallar nafila, misali bayan sallar asuba, ko lokacin da rana take gab da hutowa, ko lokacin da rana ta zo tsakiyar sama, ko bayan la'asar, ko lokacin da rana take gab da hada, ka zo ka karanta Qur'ani, ka zo daidai ayatul sujud tilawa, shi ma wannan duka za ka karanta. To wannan dai duka hukunce-hukunce ne. Wannan mai littafin na Sahih Muslim yana da littafi da ya rubuta sujud tilawa, guda uku kitabu sunna, duk ya bayyana a ciki. Kuma dan mun samu abu ba mai sauki bane ba, littafi guda da sutum, akwai malamin da ya rubuta doktora akan wannan sujud tilawa wa akamuwa, wajen shafi 170 ya rubuta akan ko bayanin hukunce-hukuncen sujud tilawa. Wannan kowai dan mai yake da suna madan taɓa wasu ababe ne masu muhimmanci game da wannan sujud tilawa din. Sannan insha Allah za mu tsaya a nan. Sati na gaba za mu tashi daga at-tahiyatu lillahi, haka abinda muka faɗa na daidai. Allah sami tarayyar lada ta kibe da kuma kuskure da tuntuɓa harshe, Allah subhanahu wataala ya fahimta. Babu a akwai sabanin maluma, akwai sabanin maluma. To subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah.